na san dali na gargaje kan madan sambo
alhari laikin lallashi
a uban kasa usmanu na san dali na gargaje kan madan sambo
alhari laikin lallashi
ji kan min jaddadi a wajen matashi
alhari laikin lallashi
shehu ji kan min jaddadi a wajen matashi
alhari laikin lallashi
Baba kai dagalaje ka ki galaje nagar baje kamalan sambo
alaje saiken lalau
malan ubangali baban ye kada
alaje saiken lalau she
bamlan giwa mai ban tsoro nagar baje kamalan sambo
alaje saiken lalau
mi adangali baban ye kada
alaje saiken lalau
Malang ubangali baban je kada
alhaji saiken lalau
mani nagar baji kamalan sambu
alhaji saiken lalau
shehun gusunda sokkota ji kan sambu
alhaji saiken lalau
mani gabadali min ciwa zazzab
alhaji saiken lalau shehun
kai dagalaje ka ki galaje nagar baji kamalan sambu
alhaji saiken lalau
malan ubangali usmanu nazazzo
alhaji saiken lalau
bauna sanu wasake usmanu nazaliya
alhaji saiken lalau
sanki ba kadim wa domin mai halbi
alhaji saiken lalau
sanki ba kadim wa domin mai halbi
alhaji saiken lalau
shehun gusun da sokkota ji kan sambu
Alhaji saiken lalau
manin gabadali min ciwa zazzo
alhaji saiken lalau
malan ubangali baban je kada
alhaji saiken lalau
banni zani zali in kala tai abin ga uku da man shehu
alhaji saiken lalau
zan tafi zali in kala tai abin ga uku da man shehu
alhaji saiken lalau
Ni ko abin nan nai mani zafi abin ga uku da kai man shehu
alhaji saiken lalau she
yani fa abin nan nai mani ciwo abin ga uku da kai man shehu
alhaji saiken lalau she
ni na ji zafi yai mani ciwo abin ga uku da kai man shehu
alhaji saiken lalau she
na baliko ya fita rangadi ina gida Mai aika mamba akai hawan sallah bana nan akai buki baka aika mamba
alhaji saiken lalau she
kun ji faya fitai rangadi ina gida mai aika mamba akai hawan sallah bana nan akai buki baka aika mamba
alhaji
baka aika mamba
alhaji saiken
yau na ji dalilin da kai buki baka aika mamba
alhaji saiken
bauna sanu wasake usmanu nazaliya
alhaji saiken lalau
sanki ba kadim wa domin mai halbi
alhaji saiken lalau
sanki ba kadim wa domin mai halbi
alhaji saiken lalau
shehun gusun da sokkota ji kan sambu
alhaji saiken lalau
manin gabadali min ciwa zazzo
alhaji saiken lalau
Malang ubangali baban je kada
alhaji saiken lalau she
banni zani zali in kala tai abin ga uku la adama albarka
alhaji saiken lalau she
aje ashafula adama sakayya
alhaji saiken lalau she
kibne ramai tanya bani saboda salkin zazzau shehu
alhaji saiken lalau she
dace da shi alama sakayya
alhaji saiken lalau
shaida wa shehu kwasauna gode ma saboda zakin zazzau shehu
alhaji saiken lalau
shaidan ma shehu kwasauna gode ma saboda zakin zazzau shehu
alhaji saiken lalau shehu
gwamran giwa mai ban tsoro nagar baje kamalan sambu
alhaji saiken lalau
mugun madambaci baban je kada
Alhaji Hadi Sai Kinzazo.
Madan Nagar Baji Kam Madan Sambu.
Hadi Sai Kinzazo.
Ji Kam Mijadadi Usman Nazazo.
Hadi Sai Kinzazo.
Kuma Ji Kam Mijadadin Awajan Matashi.
Hadi Sai Kinzazo.
Na Faji Kam Mijadadi Awajan Matashi.
Hadi Sai Kinzazo.
Kuma Shehun Gusin Da Sokoto Ji Kam Sambu.
Hadi Sai Kinzazo.
Manin Gaba Dali Nin Kiwa Zaliya.
Hadi Sai Kinzazo.
Kasan Halin Maza Tuni Sun San Naka.
Hadi Sai Kinzazo.
An San Irin Halin Usman Na Zazzo.
Hadi Sai Kinzazo.
Jiwa Maki Gudu Usman Na Zaliya.
Hadi Sai Kinzazo.
Kanki Ka Fidi Muwa Domin Mai Halbi.
Hadi Sai Kinzazo.
Bauna Sanuwa Sake Usman Na Zazzo.
Hadi Sai Kinzazo.
Jiwa Kin Fika Huwa Ne Mai Talku.
Hadi Sai Kinzazo.
Ubashi Koya Haka Abanza Talkon Nashi.
Hadi Sai Kinzazo.
Mugumba Domba Chiba.
Hadi Sai Kinzazo.
Mugumba Domba Chiba.
Hadi Sai Kinzazo.
Mugumba Domba Chiba.
Hadi Sai Kinzazo.
Nagar Baji Kambalan Sambu.
Hadi Sai Kinzazo.
Mani Nagar Baji Kambalan Sambu.
Hadi Sai Kinzazo.